Ambaliyar ruwa na dab da mamaye wasu rare da ke kan hanyar ruwa a wasu jihohi uku da ke yankin Niger Delta mai arzikin mai jihohin da in ji wani rahoto na hukumar bada agajin gaggawa ta NEMA sun hada da jihohin Delta da Edo da kuma jihar Cross River. Hukumar ta bada agajin gaggawa dai ta umurci al'ummomin waɗannan yankunan inda ake sa ran ambaliyar ruwan da su bar garuruwansu. Saboda gudun ambaliyar ruwan kada ta mamaye yankunan su, al'ummomin da ke zazzaune a waɗannan wuraren tuni suka fara bayyana irin halin da suke ciki. Gama abinda ɗaya daga cikin su ke cewa,
"The flood used to be so serious to the point that people used to get, you know,
yana cewa ne sunana Saroni Michael, zancen ambaliyar ruwa abu ne da ya kai intaha matuƙa, inda har wani lokaci yakan hana mu fita wajen neman abincin da muke ci da sauran al'amura na yau da kullum, musamman a jihar mu ta Delta. Kuma lamarin ya kazamta matuƙa. Ya kamata gwamnati ta daina korafin cewar mutane ne ke taushe magudanan ruwa, saboda lamarin gaskiya ba kyau. Muna neman agajin gaggawa."
"People are not doing what they're supposed to do by cleaning their drainage."
Across river ita ma a cikin yankin Niger Delta take, kuma jiha ce da wannan lamarin ya shafa. Da haka ma na tuntuɓi injiniya Ali Ibrahim na fannin albarkatun ruwa da ƙasa na jami'ar Kalaba, kuma ya yi tsokaci a kai ya ce,
"Babban musabbabi abin da ke kawo wannan ambaliyar shi ne na ɗaya ne da yawan ruwa a cikin gari, haka kuma in an yi ruwan saman magudanar ruwa a cikin gari gaskiya suna da ƙaranci. Inda suke din kuma an da aka yi ƙorafi, za ka samu sun tattoshe ko ta ƙasa ko wani abu kuma ba a zuwa a kula da su. Amma yawanci za ka samu wannan ambaliyar din da ke jin kana ba samu, kuma yadda aka gina gidaje a wurin ba tsari. Amma kaga gwamnati ne su ƙoƙarin ta inda ya kai aje ta ƙara yi haka."
Kuwa shekarar da ta gabata dai ta 2018 an samu ambaliyar ruwa a yankin Niger Delta, inda aka samu hasarar rayuka baya ga amfanin gona da ɗimbin dukiyoyi. Kwararru kan yanayi dai sun ɗora wannan matsala ta ambaliyar ruwa kan rashin inganta hanyoyin ruwa da kuma rashin inganta waɗanda ake da su. Musa Kinsili Nwobudi shi ne shugaban ƙungiyar kare muhalli a yankin Niger Delta, kuma ga abin da yake cewa,
"Issues of high water table if the ground water is full."
Yana cewa ne zancen toshe magudanun ruwa idan aka yi ruwan sama mai tsanani abu ne wanda idan gwamnati ta kula sosai za ta iya kau da shi nan take. Saboda magudanun ruwan ana iya yashe su a cikin lokaci. Hukumar ta NEMA dai ta ce ta tuntuɓi ma'aikatar muhalli domin haɗa kai da su don ci gaba da faɗakar da jama'a kan wannan matsala, tare kuma da shirya wata tawaga ta musamman da za ta zagaya jihohin da ake saran matsalar ta ambaliyar ruwa za ta auku domin ɗaukan matakan da suka dace. To kowane mataki gwamnatoci ke ɗauka, musamman waɗanda wannan lamarin ya shafa, Alhaji Mutaru Usman shi ne mai baiwa gwamnan jihar Delta shawara kan harkoki na musamman, kuma dangane da wannan lamarin ya bayyana irin matakan da suke ɗauka.
"Gona biyu ya zo na da jami'an tsaro da kuma jami'ai masu kula da wannan larurar, inda ya musu magana cewa an yi hasashen wannan abu zai faru. Waɗanda suka san suna wurin da ruwa yake wuce ko kuma a'a sun kare hanyar ruwa su kare a wurin nan, gwamnati za ta fito ta yaƙi duk waɗanda suke irin wannan ɗabi'a."
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.